Yeah. This is how we do in the ministry. Praising God in the area was time. Woo!
Emmanuel,
Domin al herinka,
babu iyaka,
Domin kau narka,
babu iyaka,
Domin al herinka,
babu iyaka,
Domin kau narka,
babu iyaka,
nizamba kaya bo.
He deserves the glory, honor, and adoration. Praise Most
High.
Ga Emmanuel,
Yabo de Gaga,
Ga Emmanuel,
Girma Sujada,
Ga Emmanuel,
Yabo de Gaga,
Ga Emmanuel,
Girma Sujada,
Ga Emmanuel,
Yabo de Gaga,
Ga Emmanuel,
Girma Sujada.
Babu iyaka,
Domin al herinka,
babu iyaka,
Domin kau narka,
babu iyaka.